Hukumar lafiya a jihar Plateau ta ce ta samu wata sabuwar dabarar yaki da cutar corona a jihar. Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen masu dauke da cutar corona, wanda hukumomi suka ce saboda mika kai da al'umma da dama ke yi ne na gwajin cutar a cibiyoyin gwaji guda uku da ke jihar. Madam Martina Alex Nuan ita ce jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Ta ce sabon tsarin yaki da cutar corona da suka yi wa lakabin box in zai taimaka wajen fadakar da jama'a masu fito don yin gwaji.
Wannan sabon tsari din shine ana ce da shi box in, wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka, wato kwayan cutan kenan, dole sai ka tura shi. So abu na farin da ake yi shine mu tabbata cewa muna testing sosai, and Plateau State na kokari a wannan, domin tana cikin jihohi guda uku wanda suna kokarin testing, especially mutane da wanda ka san cewa dama sun dan maso kusa da waɗanda aka same su da wannan cutan, sai a ba su shawara su kebe kansu. In suka kebe kansu an yi gwaji idan har an sa ya fito aka samu cewa akwai wannan cutan, sai a yi treatment.
Karamar hukumar Jasta Arewa tana kan gaba wajen masu dauke da cutar. Hajiya Rakiya Munkaila Kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka jibanci kiwon lafiya a Jasta Arewa.
Kamar masu mashin da cikin unguwannin nan, za ki ga yawanci suna da face mask, amma yan keke napep ba su da face mask, kuma su ne wanda suka wuce unguwannin ma har su yi tafiya mai nisa. Cutar coronavirus tana nan. Ina karfafa mutane din Allah su rika wanke hannu, ko da ba coronavirus yana da kyau ka sa face mask inda zaka fita, akwai sauran cututtuka.
Yan jarida na da gagarumin gudunmawa wajen yaki da cutar corona, to sai dai sau da dama suna samun cikas wajen gudanar da aikin su, kamar yadda Mr. Wika Goffin, wani dan jarida da ya samu horo kan yadda zai fadakar da al'umma illar cutar da muhimmancin yin gwaji, ya shaida mun.
Kullu yumi in dan jarida ya fita neman labari, in ya samu masu aiki asibiti yayi tambaya su bashi bayane, yana yin wuya sosai. Na biyu kuma, in kai dan jarida ya kamata ka je gunda kamar isolation center da ake kira, baka da kayayyakin da zaka sa a jiki domin ka ga cewa kai ma ka dan samu wani rigakafi kariya don kar ma ka samu wannan cutar.
A cewar Salisu Ayuba Nahuta, director a ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Plateau, cutar corona bata kare ba.
Wannan cutar bai kare ba, don haka duk wannan dokokin da ya kamata a wanke hannu, a sa takunkumi, ba da tazara.
Alƙalumar jiya a Lamis na nuni da cewa mutane 59,738 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya, yayin da cutar ta hallaka mutane 1,113 a faɗin ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.